sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim dauke da kanan labarai
To Amina shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU sun isa Kyiv babban birnin kasar Ukraine yau Alhamis dauke da sakon nuna goyon baya sosai ga mutanen Ukraine Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan dake yankin tsakiyar Iran. Sannan Paparoma Francis yayi jawabi ga dubun-dubatan matasa a Kinshasa babban birnin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kan zaman lafiya da yafiya.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji martanin da gwamnatin Najeriya ta mayar game da zargin da gwamnan jihar Kaduna Nasiru El-Rufa'i yayi na cewar wasu a fadin shugaban kasa na zagon kasa ga dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC sannan za ku ji abin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Ahmed Muhammad Makarfi ke cewa game da tsarin sauya kudin Najeriya da babban bankin Najeriya ke aiwatarwa muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki da kuma ma kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro amma kafin duk wadannan rahoton Nah, perum fara da kawo muku labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU sun isa Kyiv babban birnin kasar Ukraine yau Alhamis dauke da sakon nuna goyon baya ga mutanen Ukraine a yayin da kuma shugaban Ukraine ke gargadi kan yuwar sojojin Russia su nemi yin wata dannawa gabanin zagayowar shekarar da Russia ta fara mamaye kasar muna nan tare don mu nuna cewa tarayyar Turai na tare da Ukraine da ram kamar yadda aka sani sannan za mu dada zurfafa goyen bayan mu da kuma haɗin kan da muke bayarwa a cewar shugabar zartaswar kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ta kafar Twitter Shugaban sashen harkokin waje na EU, Joseph Borrell, ya ce tawagar ta je Kyiv ne don ta kai abin da ya kira sako mafi karfi na nuna goyon baya ga dukkan 'yan kasar Ukraine da ke fafutukar kare kansu. An shirya cewa shugabannin EU da na Ukraine za su gana gobe Juma'a don su tattauna kan yadda EU ke bullo ma batun tashin hankali. Da batun saki gina ƙasa da batun tallafi da batun samar da abinci a duniya da kuma batun takardar da Ukraine ta rubuta ta neman zama member EU Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan dake yankin tsakiyar Iran wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin majalisar ɗinkin duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce a tabakinta ta shirya wannan yunkuri na takala wasikar ba ta kunshi wata takamammiyar hujja ba Iran ta ce da jirage marasa matuka uku aka kai harin wanda aka auna kan wani ofishin ayyuka na sojoji sannan an kakkabo biyu daga cikin jiragen
to madalla a gaida Ibrahim da wannan labarin da ya kawo mana yanzu dai bari mu duba taskar rahotannin mu gwamnatin Najeriya ta mai da martani game da zargin da gwamnatin jihar Kaduna yayi na cewar wasu a fadar shugaban kasa na zagon kasa ga takarar dan jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aika mana da karin bayani
A wata hira da manema labarai da ke fadar shugaban kasa, ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad ya bayyana cewa ko kadan babu kamshin gaskiya game da irin waɗannan zargi da ake yi.
And I think this administration and this president, I think he has shown by words and by deed that he is committed to a free, fair and credible election. And fair, free and credible election everywhere he goes. he makes that very clear. Even as recently as Friday, when he was in Dara, he said the same thing. So if there's anybody who's working against any candidate, we don't know officially.
Malalai Muhammad ya bayyana cewa ya sanar sa gwamnati mai ci yanzu tana iya bakin gogaranta musamman ma dai shugaban kasa daga nan an gudanar da zabe bilhaki da gaskiya ba tare da nuna fifiko ba ko a kwanan nan ma dai shugaban Muhammadu Buhari ya furta hakan a lokacin da ya zarci birnin Daura idan kuma akwai wasu dake kokarin yin zagon kasa ga dan takarar mu ni ban sani ba a hukumance a hirar da yayin da wani gidan talabijin mai kawance da murya Amurka da ake kira Channel Malam Nasiru Rufai dake zama daya daga cikin jigajigan ɗayan jam'iyyar APC kuma gwamnatin jihar Kaduna ya ce la shakka akwai zagon kasa da wasu dake fadin shugaban kasa ke yi wa dan takarar nasu shi yasa ma aka toda wani tsari na canja kudade da kuma na karancin man fetur lamarin da ka iya tunzura magoya bayan su domin zaben wata jam'iyya daban.
I believe that there are elements in the villa that want us to lose the elections because they didn't get their way. They had their candidate didn't win the primaries, and I think they are still trying to get us to lose the elections.
Lallai akwai wasu na kusa da fadin shugaban kasa dake zagon kasa ga dan takarar mu domin kuwa dan takarar su bai samu nasara a zaben fidda gwani da aka gudanar ba, don haka sun dukufa wajen ganin cewa an kada jam'iyyar ta APC. A lokacin da aka tambaye Malam Nasiru Rufai ko matakin da gwamnati ta dauka na canja kuɗi wanda kuma 'yan Najeriya ke kuka akai yana daya daga cikin irin waɗannan matakai da aka dauka, ya bayyana cewa
we should not in the process make ordinary people suffer or ignite the anger of voters against our party as if it is our party's policy. It is not. It is the policy of a few people.
Lallai ya kamata 'yan Najeriya su sani cewa matakin canja kuɗi ba ra'ayi ne na jam'iyyar APC ba, kuma ba ra'ayi ne na dan takarar mu, ra'ayi ne na wasu dake fada shugaban kasa wanda suke so masu zabe su juya mana baya. Yanzu dai za a iya cewa a yayin da ta fito karar akwai rarrabuwar kawuna a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya kama daga APC da PDP mai adawa, inda ita ma wasu gwamnonin ta guda biyar suka fi jirewa dan takarar su Atiku Abubakar. Abin jira a gani shine ko za a magance wannan matsala da ta kunno kai a manyan jam'iyyun siyasun biyu kafin zabe da za a gudanar nan da kasa da kwanaki 25. Babangida Cipin, Murya Amurka daga Lagos.
A kai da Babangida Jibrin, wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodin shi kuke so, za ku iya zuwa shafuka na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran duniya.
To Amina, hukumar makamashin nukiliya ta Iran ta yi watsi da wani rahoto na hukumar saka ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya mai cewa Iran ta yi wani canji a boye ga zuga-zugin uranium dinta dake tashar Fordow. Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa din ta ce jami'an bincikenta sun gano wani canji da aka yi a wani mahadin rukunoni biyu na dumbun marahun izar uranium wanda ya yi matukar bambanta da wanda Iran ta bayyana ma hukumar. Shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi ya faɗi a wata takardar bayani cewa wannan canjin ya saba ma abinda ya wajaba kan Iran a ƙarƙashin yarjejeniyar dakile yaduwar nukiliya, kuma yana kawo cikas ga yunkurin hukumar ta IAEA na aiwatar da matakan kare haɗura a tashar ta Fordow. Papa Roma Francis ya yi jawabi ga dubun-dubata matasa waɗanda suka taru yau Alhamis a wani dandalin wasa a Kinshasa, babban birnin ƙasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Taron na Kinshasa ya faru ne a rana ta uku ta isowar Papa Roma ƙasar, inda abubuwan da aka jaddada har da kiran a zauna lafiya da kuma sasantawa. Francis ya yi ibadar mass tare da mutane wajen miliyan guda jiya Laraba a birnin na Kinshasa. Gobe jama'a zai kama hanyar zuwa Sudan ta Kudu.
To yau madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon gwamnan jihar Kaduna wanda ya taba shugabancin kwamitin kuɗi na majalisar dattawa ta ƙasa, Sanata Ahmed Muhammad Makarfi, ya ce akwai kurakurai a tsarin sauya kuɗin Najeriya da kuma ƙayyade kuɗin da za a cire a rana, kuma ya ce ƙarin kwanaki da babban bankin Najeriya ya yi ma zai ƙara azabtar da 'yan Najeriya ne kawai, kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikira cikin tattaunawarsu a garin Kaduna.
Maganar canjin kuɗi dai gwamnati ta riga ta canza. Maganar shi ne yadda ake tafiyar da canjin. Ƙasashe da yawa a duniya sun canza kuɗi, ba wanda ya wahala, ba wanda ya rasa kokobo. Yanzu cikin wahala ake, ko sabon kuɗin ko tsohon kuɗin ka samu 2,500 ma ya gagara, ko a banki ko a POS ko a ATM. To, an ce an ƙara kwanaki. Azaba da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karamin azaba bace. Hanya ce ba ta tunanin talaka da yake koma ina ne ba, ko a birnin ko a karkara. Wannan ba tsari ne mai kyau ba, ba tsari ne mai tsafta ba. Ya kamata gwamnatin tarayya da Central Bank su ƙara nazari da tunani, su tabbatar na farko cewa akwai isassun kuɗaɗen nan. Na biyu shine cewa bai kamata a bari kowaye ya asara sisin kwabo ba akan dalilin gure cewa an canza naira.
Kuma sana ne, wasu na maganar an zo da wannan tsari zai taimaka matuƙa wajen takura masu amfani da kuɗi wajen zabe da kuma maganar ta'addanci.
Baban yake fitar da kuɗin ba, yawancin manyan nan su ne da bankuna, su suka saye da za su samu kuɗin su. Ka sani ma ko suna da kuɗin a yanzu haka halin da ake ciki, amma wake shan wahala ba talaka bane a yanzu.
Kana nufin duk da wannan canji su manyan su iya samun kuɗin zabe?
Najeriya ne, ban ce sun samu ba, amma ka tuna fa bankunan nan yawanci na manyan mutane ne, ko nasu ko na abokan su, in suna da bukata sun san yadda za su samu biyan bukatar su. Amma maganan gaskiya shine wake wahala talaka. Bai kamata a kawo tsari wanda zai sa talaka ya wahala ya rasa abin da ya gumi yana nema ba akan dalilin canza kuɗi.
Amma an ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana magana cewa zai tsarin da talaka ba zai wahala da wannan abu.
To yanzu dai talakawan su suke wahala, kuma duk inda ka shiga talaka yake wahala a halin da ake ciki.
Kai masanin tattalin arziki ne, ka ma taɓa shugaban kwamitin kuɗi a masa dattijan tarayyar Najeriya, me kake ganin za a yi ta yadda su talakawan da ke kuka yanzu na rashin kuɗin nan, ko sabon ko tsohon, za su samu sanyi?
To ai canjin kuɗi an saba yin shi, kuma yadda ya kamata shine na farko cewa sababbin kuɗin a tabbatar cewa akwai su, an buga su da yawa a hannu kafin ma a san cewa za a canza kuɗi. In baka buga su da yawa a hannu ba, to kaga ka shiga rudani. Na biyu shine duk tsohon kuɗin da ya shiga banki bai kamata ya fito ba sai sababbin su dinga fita. A bada isasshen lokaci na shigar da wannan kuɗaɗe, ba za ka san ma ana canjin ba sai kaga salin alin a hankali a hankali. Kowa ya samu sabon kuɗin shi, tsohon kuɗi ya shiga cikin bankin tarayya ba tare da irin wannan baka wahala da mutane da musamman talakawa suke sha ba.
To madalla, tsohon gwamnan jihar Kaduna kenan Sanata Ahmed Muhammad Makarfi. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki da wakilin sashen Hausa Hawa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne jamhuriyar Niger, inda aka samu bullar wata nau'in sabuwar cutar polio a jihar Maradi, wanda hakan ya samu hukunta da jami'an kiwon lafiya na kasar suka kudura aniyar dakile cutar ta hanyar bawa yara rigakafi. Sai dai kuma jama'ar garin na da mabambanta ra'ayi game da maganin rigakafin. Ga dai ta bakin wasu al'ummar garin Maradi a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani.
Sunana Lawli Garba, nan nake Maradi, jamhuriyar Nijar. Me ra'ayinka, ya kake kallon, ya kashe wannan labari ma ka gamsu? Ita polio ya kamata sai ta mai ta daga jamhuriyar Nijar. Me yasa irin magungunanka da yara suka sha shekaru suna sha na maganin polio ya kamata a ce polio ta kawar daga jamhuriyar Nijar? Amma kasancewa yanzu an ce mu ta balle cikin wannan ruwa, saboda Allah nan ni ban mayar raba, ban raba. Me yasa? Saboda abin da yasa ban raba, ai akwai wanda sun yi mu tabkuna manya da kasan ta komai ana yi cikin su. Ba su samu da wannan bullar cutar nan ba ta bullar waje sa ba, sai mu to mu menene yasa ta yi mu? Mu da muna talaka huku da muna ni shine kenan, mu ni kwata-kwata ni a nawa ra'ayina kwata-kwata mu bayar da akwai ta ba. Kasan ai can ba ai magana rage haihuwa gun, to amma da yake Allah ne yake yi ba mu mutum ke yi ba, kenan jin da ake son a yi wani abu ne daban in Allah bai so ba to bayan za a yi
yanzu kun daina shakkun akan maganar rage haihuwa ne polio ake yin ta kun kuma wani nazari ne daban
yayi wanga polio da ke shigowa kamata a ci daga shiga gabanin ake faruwa kana sai a zo gare mu ko dan mai kudi ba amma polio in kaga polio da man gidajen talaka ne ake lekawa me ne mun shinka ne
mun ga wasu ne aka gani an yi sai makamawa
a yi talakawa ki taimaka ga banda Allah ai Allah ne ki taimaka mushi tun yanzu da ka in yin misali yanzu talaka na ciwon kai to shi zai karma karmai da zai samu karbu ko lagu mun zai sai magani tun da illa yayi ma likitai maganin za a ba shi sai an ce karila 20 ta sai rangal ko karila 20 ta kai ka ku kenan ku a talaka shine ake nawa da wannan abubuwa wannan magani a ce an so shi miliyan kaza miliyan kaza miliyan kaza duk kwara guda in yana matsayin miliyan guda shi talaka zo ba shi ka 100 zai sai shinka zai sai
ya ce maka wannan polio
gaskiya yi mana wannan polio saboda polio yunwa ni abin da ke polio yunwa ce in dauka sai ce polio yunwa ce saboda in danka na da wannan sinadarin na garin haci cikin jikin shi ko shinkawa ko maka to ya wuce polio a ya wuce polio
to menene ma shawarar ka ga magidanta da sauran al'umma akan sai dodiyan su ko kuma in ce ku dodiyan ku a ba su wannan ragakafi
a shawara ta guda ce wanda yana iya wa ya ba da dan shi a washi wanda kuma yace bai so a ba dan shi ba
me irin ra'ayinka
eh wanda bai so a ba dan shi ba bai kamata ma a ci da samu shi ba ci dole sai an ba shi gaskiya sakuna guda ne zuwa biyu ga hukumomi hukumomi kahin su zo mu da wata cuta ce mu ga wasu cuta wa ga ita tabbas Allah shi cuta kuma shi magani amma ya kamata sakon polio kamata ya saboda Allah nan kwata kwata a ce ma babu shi nan da muliyan muliyan ne ya kamata a ce babu shi lalle da ba daga mun polio nan ni ga aka mun tabi da cuta ya lalle eh da daga ni ba ma su ba ko ni da daga ma to a daga mun tabi ya daga mani polio
zuwa a daga maka polio san da daga ba
a wata daga mun dai hatin kiyaye gani sai a daga mani polin daga baya
sunana Mala Abubakar mai fantar ni dai yanzu wannan cuta da ake ta gai ni kai na nan ka gane nan na taba fada akan ta amma sai naga kawai mu bar mu Allah abun tunda abun ne koda ka ce ba ka su ayi sai an tilasta an yi na daya kuma sannan su mu yanzu abinda za mu cewa dangane da likitoci mu dai amana ce gare su kuma mu ba mu san komai ba su suka sani kuma su musulmi ne mu musulmi wannan abu in sun san da wata cuta to mu dai mun dangana gare su mun bar su da Allah sai tai mu ba mu iya mu hana ai kuma ni ana madiyana kuma yau shekaru da yawa har irode abun polio nan ni banga an ce ai na yin shi ne saboda a rage
muna da diya sun
kai muna da diya ni yanzu haka dana wanda ke raye ya kai da 20 baji duk sun sha polio kuma har yanzu ni banga abinda aka ce kuma suna haihuwa kuma ni banga abinda ta yi musu ba abu da yake ne na mutane kowa da irin ra'ayin shi kaji ni ra'ayina dai ni yanzu ni ana madiyana amma ni ban sani ba wannan ruwan da ake cewa gaskiya ne ba gaskiya ne mu dai likitoci mun ba su amana in suka cuce mu to wannan dan kansu mu su ne yan uwan mu su suka san wani abu ko ba gaskiya ba
me fatan ku ga sauran al'umma magidanta da irin dumon da ake bi akan wannan cuta ta shayinna
to abinda baka da iko gare shi hana shi in kaji kai mutum in kaga dama kana iya bari a madiyanka in ba ga dama ba kuma ka kama bakinka wannan tsakanin su ne tun da Allah bakin abin da za ni gaike eh kware
eh to an ce nan wajen hita gari an ce wai an samu polio kuma da nan waje shan yan balbelu to gani nake yi to wannan abin ya ne da gaske ne koko dan mai dora hiddo da diyan mu ne ana badawa koko ya abin yake to shine muke son karin bayani in Allah ya yarda mu shi
to kamar ku ana ku ra'ayi kun amince da ku hiddo din nan ku ci gaba da bada su
kamar launi ne da aka yi shi yasa ake ganin kama bar a yi to mu ta haka don mu hiddo yaran mu sosai
to kun yarda da wannan gargadin
suna ba da amma yau da gobe ai sai Allah
ko
a mun gaji ne
ana ta shakku a ce ko polio tana hana haihuwa ga diya mata ko kuma wasu abubuwa akwai ɗayan da sun kai shekara 20 sun sha polio kuma sun haihu ni zaki ce
a wannan gaskiya kuma shi ta ne tsakanin da Allah ko mu nan mun sha polio ga mu nan muna ta haihuwa mai ta bare mu yi ta bana wannan kuma da shirme ne da shahilci ne ke sa haka
ni zaki ce mu uwaye mata
to sai na da huro ko na ga uwaye mata su hito da ɗiyan su a musu rigakafi shausha sha'inna
madalla a nasa bangaren mai kula da harkokin yada labaru na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi Dayyabu Malam Lawali ya bayyana yadda aka gano kwayar cutar a jihar tare kuma da yin bayani kan bambancin ta da waccan cutar polio da aka jima da sani
duk hadin kasa bane ake yin shi ana yin shi a Hayyamai da kuma nan jihar Maradi yalla mutane zai sai mamaki dan ni wadanga jahohin biyu abin da yasa wannan jahohin biyu zan mamma mutane dan tini kadan kusan da a cikin duka hanyoyin da ake bi na yaki da wannan cuta ta polio banda allorai da ake yi banda waye kai da ake yi banda sa ido ga wajen al'umma hallo akwai wani sashe na wajen kamar sa ido ko bi sau da kafa wajen muhalli to shi kuma wannan wani irin aiki ne ake akwai ruwa na kazamta misali na gwalalo waɗanda ake dauka kowane sati biyu a cikin wata anan wurin a wuri biyu ne inda aka gani inda ake dauka wannan ruwa da mahita ta gawan barki da mahita ta sura dilli nan wurin ne waɗannan ruwan da ake dauka su ne aka bincike aka auna da aka auna sai aka gano da cewa akwai ballar wani nau'i na polio a cikin wannan ruwa na kazamta to shine ya kawo wannan ne aka ce to tunda haka ne ya kamata ai kokari a yi wannan zagaye domin a samu a kara ma yara karhin garkuwa domin wanda za ta kare su da kamuwa da wannan cutar ta polio
ko dokta me bambancin wannan sabon cuta ta polio da kuma waccan wanda aka ranka kamuwa da ita
to bambancin na da za mu cewa bambancin wancan kai tsaye lokacin nan duka tsakanin ƴan adam ne kun san duka yakin da aka yi shekara ta 20 ko ta kai 30 zan mu cewa da ake tayi na polio ya sa an tsinke wannan hulɗata na wanga yanzu ya komo a cikin mahalli ne muke bada shi to wanga a ga cikin mahalli shi ma yana da illa har in ya shiga dan adam yana iya sa duka abinda wancan yake sanyawa kenan dan gudun haka nan ne magana illa kowane daga cikin su akwai illa kowane daga cikin su yana da illa sai wancan warko ya kasance daga dan adam zuwa dan adam yana iya ya shige mutum yanzu kuma tunda mun dawo cikin mahalli to shine ake kokarin a samu ya zama to ko a cikin mahallin ma ba za a kara samun shi ba mahallin yanzu ba a samu ba wanda dai aka samu dai ne a cikin wannan ruwan na bandan sai muku ana au sune aka gano kwarorin wannan na cutar polio a cikin shi kenan tunda yana cikin mahallin mu aka ce rayuwarmu kenan jama'ar da ke cikin wannan mahallin tana cikin hadarin kamuwa da irin wannan nau'in na kwarar cutar polio saboda shine aka dauki matakin
to wani irin kira gare ku ga al'umma kuma
to kiran da aka gare mu ga al'umma shine na akula ka amince da cewa ciwon polio ko cutar polio cuta ce wanda ana iya daukarta ko ana daukarta ta hanyar misali rishin kiyaye dokokin tsafta musamman abin da ya shafi bayan gari idan ya kasance jama'a suna bayan gari barkatai a ko ina inda suka ga dama to hallo muna cikin wannan matsala ba ta barangwa idan ya kasance mutane ba su kula da tsafta jikin su musamman abin da ya shafi wanke hannuwa kai a kai to hallo muna tare da saloli wanda suka danganta da cututtuka masu alaka da yanayi na rishin tsafta
Masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka ne muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokin aiki na a jamhuriyar Niger Mansur Sani sai kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya to madalla a gaida Hawwa Umar kafin mu kai ga sakonnin ku ga wannan sanarwar
Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Baban Yusuf Buran a Lagos.
Ni Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isalol Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai kowane lokaci
to madalla yanzu kuma sai sakonnin ku da kuke aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Mahmud Salihu Kauran na Moda a jihar Zamfara. Yace muna maraba da masu sanya idanu a zaben kasar mu Najeriya daga kungiyoyi da kasashe daban-daban na duniya. Sai dai muna kira ga waɗannan masu sanya idanu da su tsaya a matsayin su na masu sanya idanu. Kada su nemi yin katsalandan a harkokin cikin gida na kasar mu Najeriya. Kasancewa kasar mu ce mai cikakken yancin gashin kanta. Sakon lani da Habiba matan Muhammad Ahmad nan tungan makeri a jihar Niger suka ce nada mace ta farko a matsayin prime minister a kasar Equatorial Guinea wani gagarumin nasara ne ga ci gaban matan nahiyar Afrika hakan zai kara wa matan Najeriya kwarin gwiwa a fage daban-daban na siyasar Najeriya da sauran kasashen Afrika sakon babandi Mamman Bande tare da attahir zakin tuyayya da alsarkin yakin nima da kuma tasiro unguwar Chibu suka ce har yanzu ana fuskantar karancin sabon takardun naira duk da karin wa'adin karɓar sabon takardun naira da babban bankin Najeriya CBN yayi muna fatan babban bankin zai dauki mataki Allah ya sa mu dace amin sakon haɗin gwiwa daga Yakubu mai aski Badaraka da Tunusi Madatti da Mamman Sani Dauda tare da yaro Bumiya garin Malam da Malam Kurra garin Sarkin Noma a jihar Damagaram suka ce hakikanin gaskiya ya bangwani ya zama dole dan wasan tawaga kallon kafan a Niger muna matukar farin ciki da kokarin da suka yi yana da kyau masu hannu da shuni da gwamnatin kasar Niger su taimaka wa yan wasan kasar Niger sakon mu na karshe ya fito daga Yakubu Manda mai fata yace muna kira ga shugaban babban bankin Najeriya CBN da yi wa Allah ya wadata bankunan Najeriya da sabbin takardun kuɗi domin wallahi mutane na ji a jikinsu kuma mun gode masu tauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku Zahra Aminu Fage kenan kafin mu ga karshen namu ga Ibrahim nan da takaitaccen labarai
Takaitaccen shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU sun isa Kyiv babban birnin kasar Ukraine yau Alhamis dauke da sakon nuna goyon baya ga mutanen Ukraine a yayin da kuma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ke gargadi kan yuwar sojojin Russia su nemi yin wata dannawa gabanin zagayowar shekarar da Russia ta fara mamaye kasar Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan dake yankin tsakiyar Iran. Wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin Majalisar Dinkin Duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala. Hukumar makamashin nukiliya ta Iran ta yi watsi da wani rahoto na hukumar saka ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya mai cewa Iran ta yi wani canji a boye ga zuga-zugin uranium dinta da ke tashar Fadau hukumar saka ido kan makamin nukiliya ta kasa da kasa din ta ce jami'an bincikenta sun gano wani canji da aka yi ma wani mahadin rukunoni biyu na dimbin murahun iza uranium wanda yayi matukar bambanta da wanda Iran ta bayyana ga hukumar Papa Roma Francis yayi jawabi ga dubun dubatan matasa waɗanda suka taru yau Alhamis a wani dandalin wasa a Kinshasa babban birnin kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo taron na Kinshasa ya faru ne a rana ta uku ta isowar Papa Roma a kasar inda batutuwan da aka jaddada har da na kiran a zauna lafiya da kuma sasantawa Francis yayi ibadar mass tare da mutane wajen miliyan guda jiya Laraba a birnin na Kinshasa gobe juma'a kuma zai kama hanyar zuwa Sudan ta kudu kasar Philippines na daukar matakan inganta dangantakarta da Amurka tana mai baiwa sojojin Amurka damar amfani da karin sansanonin sojin ta hudu
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana za mu saki da muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatarwa da Julie Levis Gresham da ta bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Joe Gills ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa duniya a tafin hannunku sai mun haɗu a shirinmu na dare.